matakin da ya biyo bayan wani shiri na musamman da hukumomi biyun suke gudanarwa akan ƴan canjin kuɗi wanda aka fi sani da black market.
So today we decided to start something that will be an ongoing thing throughout the country.
Yau ne muka so mu wannan atisayi wadda zamu yi a duk fadin kasar Ghana. Shugaban canjin kuɗi a bankin kasar Ghana a jiwa Kunedu Tato ta bayyana cewa matakin da ya sa aka gudanar da atisayi shine yadda Ghana take kokawa da yadda darajar CD take ci gaba da faduwa. Da wani bangare na dabaru da bankin Ghana take yi domin tsaftace kasuwar saye da sayarwar kuɗaɗen waje. Shugaban ta ce za a kara wayar kan jama'a ta kafofin watsa labarai domin ilmantar da su yadda za su bi dokoki da ka'idodin canjin kuɗi domin su kiyaye kansu daga black market. Na kai ziyara ɗaya daga cikin kasuwar 'yan canjin kuɗi na tare da shaguna a kulle. Mutum ɗaya dai da bai yarda an bayyanar da sunansa ba ya nuna rashin jin daɗinsa akan kame da aka yi wa abokan aikinsa.
Isa wanda suke cewa sun kama 'yan black market sun kama 'yan black market ne. 'Yan black market kuɗi ne wasu ke da shi da su saboda economic in Ghana ba ta. Black market duka ba wanda da iya a ce kamar shi ke ba ta economy in Ghana ko shi ke bar kudin ke zuwa bisa sunan no ke bar kudin ke zuwa bisa sunan no suna da in kamar mai shi ya zo ya saki dollar yi wa bank ina su ba mai shi si ki understand that his call only black market a ba su rate mai kyau yasu ma su ba mai shi kasa ya suna shi ma bank of Ghana nan no suna wannan dealing na ki understand ita su government ya fiye deal da su sannan in government ya deal da su ya sassa ke ma wasu aikin su ya kawo sababbi ya sa wurin nan sannan ka kawo dollar ka sa dollar cikin Ghana wani ne black market.
Malam Imran Ashiru da ke ne masanin tattalin arziki a Ghana ya ce ba zai yiwu a ce bankin Ghana ba ta san da zaman ana canjin kuɗi ta haramtacciyar hanya a nan ƙasar Ghana ba.
Akwai dalili da yasa muke da black market da ke gani ga. Su Bank of Ghana suke da hurumin yin wannan ababa. Daga ciki shine controlling pricing dollar ina hannun Bank of Ghana. Saboda shi in dai wurin sayin hard currency muna nufi dollar, euro da wasu ababa wurin sayin shi. Su Bank of Ghana su yake ba da yanda ya kamata a sai shi suna da wannan karfi saboda su yi ya su control pricing dollar to a kaddara keke aka baki abu ke rika ki control pricing dollar sai wani kuma na da wani hanya daban da ke yake samun dollar kuma bayan ke hanyar da ke aka sanya zaka kaman efforts na da ke ringa sawa yau da kullun domin ke maintain pricing dollar na zai fadi saboda wasu kuma wani hanya kuma bayan hanya da aka sanya wanda aka sa nun Bank of Ghana saboda yan black market wani na fito da dollar daga misali Togo ko Nigeria ko wani da wani wuri daban ya shigo da shi cikin kasa lokacin nan karfin nan da muka ba Bank of Ghana no controlling dollar na in ta sa 5 cedi misali wani ya fito wani wuri da dollar shi zai sa price din shi lower than that ko higher than that ba bin da zai Bank of Ghana tana son ta yi kokari ta control inda dollars din nan ke fito kuma yanda doka ya sanya
bankin Ghana ya gargadi jama'a da su daina shiga harkar kasuwancin canjin kuɗi ba tare da lasisi ba saboda babban laifi ne a gaban doka kuma ana sa ran za a gurfanar da waɗanda aka cafke a kasuwar canjin kuɗi daban-daban a nan birnin Accra a gaban kotu. Hawa Abdulkarim Yokwaniya, Murar Amurka, Accra, Ghana.